وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو من أشاب ير قوتان محرم وطانا قايا أجير متن مسلم في هجر منزان الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة شكرا تدهو إيد تريه إيد أربعين دبقوي من أشكين كراتل التاهم بلوغ المرام من أجلة الأحكام نا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كراتم وانجي قباتا منذ قرشان باب سترة المصلي أيوة إذن الله تعالى زام تاشي باب الحث على الخشوع في الصلاة بس حديثي نتلري بيو دا حمسين دا لأيا وانن باب ينا مغانا أكان الحث على الخشوع في الصلاة وليتر وا غمدا يون خشوع أتكين صلاة خشوع أيار الله ربشي شيني كسكن تدكي غا الله دميك ويا غا الله أما خشوع أتكين صلاة شيني ران صلاة shesa da Allah yace kad aflahal mu'minun haqiqa masu imani sun samu babbar rabo sai Allah ya fara hadin muhimmancin aikin su shine allazina hum fi salatihim khashi'un sannan daga baya yace gaba da zano sauran ayyuka wannan ayata tana nuna muhimmancin khushu'i da girman sha'anin khushu'i a cikin sallah don haka wanda yake da khushu'i cikin sallah zai halarto da girman Allah da jin tsoron Allah a cikin zuciyar shi wanda ya sanya khushu'i cikin sallar shi wato zai kawar zuciyar shi duk tunanen wasu ababe wanda ba Allah ba wanda ya sanya khushu'i a cikin sallar shi zai dauki matakin duk wani abu wanda zai tauye mashi khushu'i cikin sallah ko kuma ya kore shi kwata-kwata zai dauki matakin kawar da shi kamar yanda wannan hadisan da zamu karanta a karkashin wannan babin zamu ga dukkanin su ko dai suna bayani akan cewa aikata wani aiki yana lalata khushu'i ya sabawa wato khushu'i cikin sallah ko kuma su nuna cewa yana rage matsayin khushu'i kenan ko dai rage shi ne yake ko kuma kwata-kwata ba a samu khushu'i tare da irin waɗannan ayyuka kenan duk wani aiki wanda zai sa mutun ya rasa khushu'i cikin sallah to ya kamata mutun ya nisance shi a cikin sallan shi حديث نفر كو أن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا متفق عليه وانا حديثي دق أبو هريرة يردن الله تتبت أغريش يتي منزان الله تيراد أمن شان الله ستبت أغريش يا يهني متن يسلى ينامي سن يهنيشي أكن كويبنش شيني مختصرا متفق عليه annaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasiran manzo allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani mutun yayi sallah yana mai sa hannun shi akwai be shi muttafaqun alaihi wal lafz li muslim wannan lafazi na muslim ne amma bukhari da muslim duka sarrawaice hadisin wa ma'anahu ma'anan shi an yaj'ala yadahu ala khasiratihi shine ya sanya hannun shi akan kwibin shi wa fil bukhari an aishata a cikin sahih al-bukhari daga aisha anna zalika fi'lul yahudi fi salatihim lalle wannan aikin yahudawa ne a cikin sallar su to kaga abin na farko da aka hana a cikin sallah shine wato a karkashin wannan babin wanda mallan ya kawo shine hani mutun yayi sallah yana wato aza hannun shi akan kwibin shi saboda yin haka nan irin aikin yahudawa ne kamar yanda malan ya kawo riwaya ta Bukhari ta tabbatar da haka kuma haka malamai sun fassara cewa yin haka nan irin aikin masu girman kai ne menene dora hannu akan kwibi kwibi dai da Hausa shine abinda yake tsakanin kasan hakarkarin mutum da kuma wato sama gacin yafi shine kwibi da ka ketare a wazzu a gehe dama ko wani mutum yana da kwibi biyu akwai kwibi na dama akwai na hagu to da ka tsallake ke a wazzu in ka sauko kasan a wazzu kwibi ne kamin ka kai ga cinya abin da yake nan tsakanin wannan cinye da a wazzu shine kwibin mutum to ka ake na mutum yana da kwibi biyu ko bangarori guda biyu to an hana mutum ya dora hannun shi a nan lokacin da yake sallah yanzu mutum idan ya zo yana sallah kawai sai ya haka a cikin sallar shi ya aza hannuwan shi haka nan wurin kenan ko dai ya yi tsayuwa irin ta masu girman kai da jiji da kai ko kuma kamar yanda hadisi ya faɗi cewa ya yi koyi da yahudawa su suke irin wannan ko kuma ya zamanto wato cikin yin haka nan akwai nau'i na ala kulli hali wannan aikin yana bata khushu'i halarto da girman Allah a cikin zuciya ga mai sallah, duk wanda ya irin wannan tsayuwar to babu zancen girmamawa ga Allah. Kenan baya ganin girman Allah, saboda haka ya irin wannan tsayuwar wadda bata dace a yi ta gaban Allah ba. To saboda haka nan ne manzon Allah ya yi hani kenan irin wannan kalan tsayuwan yana bata khushu'i ko kuma ya rage khushu'i, ko kuma yana nuna kawai mutum kwata-kwata babu girmama Allah a cikin zuciyar shi lokacin da ya tsayuwa ga sallah. To kaga haka ma mutum yayi kurwaze lebura ya aza hannuwan shi irin yanda Yahudawa suke, tunda wannan hadisin ya ce aikin Yahudawa ne. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi tsaye a cikin sallah ya yake hannun dama yake dorawa akan hannun hagu sai ya aza bisa kirjin shi, dan haka bai aza hannuwan shi nan wurin, kuma bayan kurwaze lebura, kuma sannan bayan haka yanda su suke yi kawai suna rukan tumbi haka. Kenan wannan duka bai dace ba, bata cikin tsayuwa wadda take nuna girmama Allah da kuma halartowa da girman Allah. Waccan da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ka dauko hannunka na dama ka dora akan hannunka na hagu sai ka aza kan kirji tare da wato kallon wurin da kake sujada, to wannan yana nuna kenan wato ka girmama Allah, kuma wannan zai taimaka maka a wajen samun natsuwa da halartowa da girman Allah a cikin zuciyanka. Akwai wannan ita ce fassarar malamai akan abin da ake cewa al-ikhtisar fi salah, amma akwai wasu fassarorin daban wanda ba su da ƙarfi da inganci irin na wannan. Akwai wanda suka fassara na ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli rajul mukhtasiran, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani mutum yayi sallah yana mai takaici tilawa. Sai suka ce abinda ake nufi da ikhtisar shine takaice karatu, sai ka kamo tsakiyar sura ko ka kamo daga ƙarshen sura ka karanta baka kamawa farko, saboda kana son ka gajarce sallah. To suka ce shine ma'anan mukhtasirin, wannan kuma ba abin matsala bane ba, dalilai sun nuna cewa ana yin sallah a haka. Dan haka kenan fassar al-ikhtisar da wannan ba fassara bace karbabba mai ƙarfi, duk da kalmar larabci tana daukar haka nan. Sannan wasu sun fassara mukhtasiran sun ce ma'anan shi shine mutum yayi sallah yana jingina ga yar sanda, domin sun ce al-ikhtisar shine daddaga sanda, in mutum yana yi a ce wato ita sanda ita ce al-mikhsara ake ce mata. To dan haka dai wannan dai fassara na farko shine mafi inganci, shi yasa shi ma malam ya tabbatar da cewa shi ake ne, yace wa ma'anahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi, dan kan mutum ya je ga wata daga cikin wa'ancan wanda basu da ƙarfi. Wa an Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza quddima al-asha'u fabda'u bihi qabla an tusalli al-maghrib. Sai hadisi na gaba daga Anas, yarda Allah ta tabbata a gare shi, lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce idza quddima al-asha'u idan aka gabato da abinci, fabda'u bihi to ku fara da shi, qabla an tusalli al-maghrib gabanin ku yi sallar maghriba. Muttafaqun alayhi, wannan hadisin shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan hadisin na Anas shi ma yana karantar da mu wato kiyaye wani abu wanda zai taimaka wa mutum wajen tsare khushu'i cikin sallah, shine kar mutum ya yarda ya kabarta sallah yana tunanin wani abinci ko wani abin sha, yana tsananin jin yunwa, yana tsananin sha'awar abinci, kuma ga abincin ya zo kawai sai ka je ka ce bari in yi sallah. To in ba a yi sannu ba sai ta zama irin sallar garbi, aka kawo abinci kawai ya tashi pam 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 fa buga, ko da kamin a juyo a gyara ka ce kai haka kare, ya ce yau ga ƙarfi ga ilimi sallah wani abu ne. Waye ga mai ƙarshe yanzu kawai bubbugawa ce za kai ka ce ga ƙarfi ga ilimi, dan haka ba sa sallah ba wani abu bace gare ka. To amma in dai mutum malamai sun ce a lokacin da ya kamata mutum ya fara gabatar da sallah kamin abinci shine idan lokacin zai hita, ana ganin yanzu lokacin sallah na ƙarshe ne, wataƙila nan da minti 5 ko 10 to lokacin ma zai wuce, sai dai lokacin wata sallah kuma. To in kana gudun lokaci ya hita, to nan bai dace ba ka tsaya cin abinci akan lokaci ya wuce, suka ce dole nan ka fara gabatar da sallah. Amma in dai jami'i ne kake gudun ya kauce maka, wannan ba matsala bane, ya halatta kai tsaya ka ci abinci hankali kwance, jami'i ya kauce ma ba matsala, don kai sallah cikin natsuwa da khushu'i. Domin saboda in kai sallah cikin jami'i amma ba nutsuwa ba khushu'i, kamar yadda a can baya muka ambata cewa shi khushu'in nan gwalgwadon yanda ka tsare shi, gwalgwadon yanda sallar ka take da karbuwa wajen Allah. Don haka idan daraja ta kai 10, misali idan daraja tana kaiwa 10 ta sallah, to sai kai ka zo cikin sallar ka akwai wasu ababe da suka bujuro wanda suke kore khushu'i, to tana yiwa darajar ka ta tsaya biyar, wani ta tsaya hudu, wani ta tsaya uku, wani ta tsaya daya, wani kuma kawai ya dai sallah ba a cewa ya saki, amma babu khushu'i. Da zaran babu khushu'i to sallar ka babu komai cikin ta. Gwalgwadon yanda khushu'i ya kasance cikin sallah ne gwalgwadon girman ladar da mutum yake samu. Kenan kaga yanzu in ka zo dan ka bi sallar jami'i amma babu khushu'i tare da kai, babu ladar sallah tare da kai. Kuma a ilmance ba a cewa ka sake wannan sallar. Ta yi amma dai ba ka da lada ko guda. Domin baka halarto da girman Allah ba ciki, a zuciyanka baka kawo mata da duk wasu abubuwa na shagaltarwa ba. To in kai haka nan wurin tana yi ba sallar ka ta yi, amma sai dai ba za ta zama karbabba ba a wajen Allah. Domin da Allah ya ce kada aflahal mu'minun, ya ce allazina hum fi salatihim khashi'una. To saboda haka kenan idan aka gabato da al-asha'u, al-asha'u da fataha ga ainun al-asha'u, ana nihin kenan ta'amul ashi, abincin mareshi, shi ake ce ma al-asha'u, daga al-ashi ne. Idan mana abincin inna marece ne to sai a ce mai al-asha'u, in kuma kace al-isha to kaga ta koma sallar isha'i ko. Kamar yanda abincin sahiya ake ce masa shi ma al-gada'u, al-gada'u kaga daga al-gada'u ne, al-gada'u ita ce sahiya, to abincin ta sai a ce masa al-gada'u. Atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. To kenan idan aka kawo idza quddimal asha'u, idan aka gabato da abincin marece, fabda ubihi to ku fara da shi, qabla an tusalli al-maghrib kamin ku sallar maghriba. A wata riwaya aka ce kamin ku sallar isha'i ko, a wata riwaya kuma tazo a sake cewa in dai aka gabato da abinci to kawai ku fara da shi kamin ku sallah, sai nuna kuma wace sallah ce kenan. Wa an abi dharr radhiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza qama ahadukum fi ssalati fala yamsahu al-hasa فإن الرحمة تواجهه رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو داع وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. وانا حديث دقى أبو ذر يردان الله تتبت أغريش ياتي منزان الله سيراد أمين شان الله ستبت أغريش ياتي إذا قام أحدكم في الصلاة إذن أيامكو يتاشى أتكين صلى فلا يمسه الحصى تو كري شاهي قصى kenan kare shahi kasa da take gaban shi. Fa innar rahmata tuwajihuhu, lalle rahama tana huskantar shi. Me yasa aka ce kai ya shahi kasa a gaban shi? Saboda rahama tana huskantar shi, shine wannan ta'alili ne. Kenan an ga illar da tasa, kenan shine fa innar rahmata tuwajihuhu, abinda yasa aka hana shi shahi kasa, saboda rahama tana huskantar shi, kuma Allah yana huskantar shi a lokacin da yake gaban sallah. Kenan in ya shahi kasa to kenan ya shahi rahama ko, shine ma'anar zancan. Wasu malamai sun fahimci hadisin a ma'anar cewa kar mutun ya shahi kasa wadda ta liƙe mai gagoshin shi, kar ya shahi kasa wadda ta liƙe mai gagoshi. To hadisin yana daukar wannan ma'anai, kenan kar mutun ya shahi kasar goshi, kuma kar ya shahi kasa ta gaban shi, saboda dukkanin su alamomi ne na ibada, shi kuma Allah yana san alama ta ibada. Duk wata alama da take alama ce ta ibada to ana son ta. Shi yasa aka ce ai in mutum yayi wankan janaba ba a san ya sa kyalle ya shahe jikin shi ko, ko ya sa wani zani ba a san ya shashahe jikin shi, ya bar ruwan kawai ya dora kwarara a jikin shi, saboda Allah yana son wato kuha na ibada. Sannan haka ma aka ce idan mutum ya mutu wajen yaki, ko da an caka mai mashi ko an yanka shi, to ka a wanke mai jinin ko, aka ce kawai a kai shi a rihiki da wannan jinin kuma da wannan kayan, saboda Allah yana son ya hadu da shi ranar alkiyama da wannan alamomin na ibada. Da ya je wajen jihadi aka kashe shi, to ya tashi gaban Allah da wannan jinin, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai tashi ranar alkiyama ciwon shi kamar danye, kamar radda aka ji mai shi. Arrihi a arrihu rihul misk wal launu launud dam, yace kalan shi kalan jini amma kamshin shi irin kamshin tararan miski. Haka kenan, da haka Allah ta'ala yana son alamomi na ibada, yana son alamomi na ibada. Saboda haka kenan bai kamata ba mutum ya shahe wato kasan goshin shi domin wannan hadisi. To sannan kaga al-hasa a larabci shine tsakuwa ko, tsakkowa. To amma na wurin ana fassara shi da ƙasa, saboda shi sahabin da ya faɗi yawanci masallatansu a lokacin suna wato sanya masu tsakkowa ne, ɗan tsakkowi, shi yasa ambata haka. Amma kai tsaye ba dole sai tsakkowa ba, ya shahi tsakkowa, ya shahi ƙasa, ya shahi duk wani abin da ke gaba gare ka lokacin da za ka yi sallah. Wannan hadisin ya nuna mun kenan bai kamata ba musulmi ya zo sallah ya tsaya dukawa yana share-sharen gaban shi. A abin da ke daidai shine kamin ka fara sallah ka shirya wurin sallanka da kyau. Duk wani abin da ka san baka son ganin shi ko kuma ka zo ka dauke shi kamin ka fara, amma da ka zo sallah to ba a san ka tsaya wani shahe-shahe, domin da ka zo sallah ka kabarta sallah shikenan. Allah ya huskanto ka, rahama tana nan tana huskantar ka, kenan bai dace ba. Kuma kaga dalilin da yasa malam ya kawo hadisin kalkashin babin dan ya karantar da mu cewa shi ha wannan shahe-shahen yana rage ma mutum khushu'i, ma'ana yana rage ma halartowa da girman Allah a gabanka, tunda har zaka tsayawa ka dora duke-duke kana shahe-shahe. Amma idan ka halarto da girman Allah a cikin zuciyanka, ka maido hankalinka ga sallah, to baka da lokacin tsayawa kana shahe-shahe ga ƙasa. Dan haka ya ga dalili fa innar rahmata tuwajihu. Wannan hadisin rawahu al-khamsa bi isnadin sahih, kenan ashabu sunan suka rawaito shi tare da Imam Ahmad suni al-khamsa, wa zada Ahmad, shi kuma Ahmad ya kara a riwayar shi, mana karin da yake shine wahidatan auda, ka shahwa shahwa guda ko kuma kabari. Kenan idan dole sai ka shahi gabanka, to shine riwayar na Ahmad yace sai ka shahwa guda kawai. Wa fi sahihi an mu'ayqib nahawhu, a cikin wato sahihi daga mu'ayqib kwatankwacin wannan hadisin, kenan yace bi ghairi ta'lilin, sai dai kawai ba tare da fadin illa ba. Menene illa? Fa innar rahmata tuwajihuhu, shine illa. Kenan shi wancan an fadi illa, amma wannan riwaya ta cikin sahihi daga mu'ayqib shi ma ya kawo kwatankwacin hadisin, sai dai kawai bai ce fa innar rahmata tuwajihuhu ba. Wa ana Aisha radiyallahu anha qalat sa'altu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an lilitifati fi as-salah fa qala huwa ikhtilasun yahtalisuhu ash-shaytanu min salati al-'abd. Rawahu al-Bukhari. Wannan hadisin daga Aisha, yardan Allah ta tabbata a gare ta, tace na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da waiwayi a cikin sallah. Fa qala, sai yace huwa ikhtilasun, wannan sabce ne, yaktalisuhu ash-shaytanu min salati al-'abd, shaytan yake sabta daga cikin sallar bawa. Rawahu al-Bukhari wa al-Tirmidhi wa sahahahu, wato a riwayar Tirmidhi ko lafazin shi kuma ya inganta shi, yace iyyati walilitifata fi salah, manzon Allah yace ka shedin ki da yin waiwayi a cikin sallah. Fa innahu halakatun, lalle shi halaka ne. Fa in kana labudda, in ka ya zamo ba makawa, fa fi tatawwu, to ayi shi cikin sallar nafila ba ta farilla ba. To wannan hadisin na Aisha yana nuna mamu cewa waiwayi yana cikin abubuwan da suke rage khushu'i, ko dai su rage ma mutum khushu'i ko kuma su tafiyar da khushu'i, domin da ka waiwaya kenan ka rabu da tunanin Allah, yanzu ka koma wanda ka waiwaya ta shi kake. To shi yasa ko dai su rage ma khushu'i ko kuma su gusar da shi gaba daya. Isa wani hadisi ya nuna cewa in mutum yayi tsaye yana sallah, Allah yana huskanto shi, da ya waiwaya shi kenan sai Allah ta haƙale shi. To Allah subhanahu wata'ala yana kusanto mutum, tare da cewa Allah ta'ala dama kullun kusaiki, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, amma wannan kusancin da ake zance kusanci ne na musamman, wanda hadisi ya bayyana. Kenan Allah yana kusanto mutum, kamar yadda hadisi ne yace aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, lokacin da bawa yahi kusantar ubangijin shi shine lokacin da yake sujada. To kaga kenan waiwaye, shi kuma waiwaye kai tsaye abinda ake nihi da waiwaye, kalma al-ittifata a larabci tana nihin juyawa da kai, mutum ya waiwayo da kanshi kadai, kala biyu ne, akwai naka juyo da kai kadai, akwai kuma naka juyo da gangar jikinka. To wancan naka juyo da gangar jiki ita kadai, ka juyo da kai shi kadai banda gangar jiki, shine wato aka ce makaruhi ne mutum ya yi cikin sallah, domin yana tahiyar da khushu'i ko kuma ya rage shi. To shi kuma naka juyo da gangar jiki, shi da kai haka nan kawai sallah ta lalace ma, in dai ba uzuri. Amma in akwai uzuri to babu komai, kamar da can baya muka karanta cewa a sallan nafila cikin balaguro ba dole ba ne mutum sai ya huskanci alƙibla go. To kaga in akwai wani uzuri babu matsala, amma in dai babu wani uzuri kwata-kwata, mutum ya wayo wanda da gangar jikin shi ne gaba ɗaya ya juyo, to ya kauce ma alƙibla. Da mutum ya kauce ma alƙibla ya bata sharadi daga cikin sharuɗin sallah, shikenan sallah ta baci. Amma in akwai uzuri kamar wani abu ne ya zaburo mashi, ko maciji ne ya gani, ko kuma wata kunama ce wajen yi kokarin bige shi, shine haka nan, to wannan yana da uzuri ba matsala. Amma haka nan babu wani uzuri da mutum ya juyo da gangar jikin shi, shikenan sallan shi ya ɓaci. Shi yasa wato ba a son waiwaye cikin sallah sai na larura ko na dole. Wata larura ta sa dole sai ka waiwaya, sai ka waiwaya, ya zama na waiwayan da kai ne kaɗai ka yi shi banda gangar jiki, to shikenan tana yi wa sallar ka ta ɗan ragu ko kushu'i ya ragu. Amma ba ya ɓata sallah. Wanda yake ɓata sallah shine wanda zaka juyo da gangar jikinka gaba ɗaya. Kuma Abubakar Siddiq kamar yadda muka karanta a baya ya yi waiwaye ko a cikin sallar shi, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen sulhun ta wasu sahabban shi, sai ya jinkiri aka tada sallah aka gabatar da Abubakar, sai manzon Allah ya zo ya shiga sau, sai Abubakar ya ji mutane suna ta tabi, sai ya fahimci akwai wani abu kenan, sai ya waiwaye ko da waiwaye sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan bai ɓata sallar ba duk da ya waiwaye. To haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba waiwayawa shi ma cikin sallar shi, yana sallah ya tura wasu jama'a daga cikin sahabban shi je su dubo mai wasu makiya su nemo mashi labarin su, to sai suka tada sallah. A manzon Allah yana tunanin makiyan nan suna iya fitarwa ta wannan hanyar, to sai yana sallah yana jiba wannan hanyar yana waiwayawa. Kinan dan haka din waiwaye ya zamo wata larura ce, ko kuma cikin halin tsoro ne ake ana tunanin wasu makiya za su iya zuwa sararamin mutane, sai liman ya tawaya da mamu. To kaga nan wurin akwai uzuri don wanda yake cikin wani yanayi ko wani uzuri babu matsala. Amma dai haka nan babu uzuri ba za a yi ba. Kenan abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytan min salatil abd, domin shaytan ne yake zuwa ya sanya mutum ya juya nan. To da shaytan ya zo ya ribance ka juya shikenan sai Allah ya barka. To sannan kuma a waccan riwayar ta Tirmidhi manzo Allah ya ce ma Aisha ka shaidinki da waiwaye cikin sallah lalle shi halaka ne. Me yasa yake halaka? Domin juyawa da kai ka waiwaya, ka juya Allah yana fuskantar ka kai kuma ka juya, ka yake nan akwai halaka ciki. Sannan kuma ka tahiyar da khushu'in ka na sallah, don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halaka ne. Sannan kuma tunda shaytan ne kan mada a shine yayi wasa da sallanka, aga duka wannan yana fassara halaka ne yin haka nan. Fa in kana labudda, in ka ya zamo ba makawa dole sai mutum ya waiwaye, to sai ya bari, in yana nafila sai ya waiwaya, saboda sallan nafila akwai rangwame cikin ta da kuma sauki da yalwa irin wadda babu a cikin sallar farilla. Aga sallan nafila in ka dauka zaga akwai ababe da dama wanda an yi rangwame a iya yi a sallan nafila amma banda sallar farilla. To shi yasa aka ce in dai waiwayen ya zama dole sai mutum yayi, to ya dore shi cikin sallan nafila. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة وانظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أينكم يكسن شيء أتكن صلى فإنه يناجي ربه للين شيئا غانا وادا أبنججش فلا يبسقن بين يديه كريه توهي أقبغريش ولا عن يمينه كو أدامرش ولكن عن شماله سيدي أحقمكنش تحت قدمه كالكشن ددجنش متفق عليه. وفي رواياتنا أتكلم رواية أو تحت قدمه كو كمي كالكشن ددجنش. Wannan hadisin shi ma yana nuna muna cewa yana daga cikin abin da ke ƙara taimaka wa mutum khushu'i cikin sallah shine kai ya dora tohi-tohi. Ya dora tohi, ya ko tohi wannan al-busaq, wannan da sadun, ana rubuta shi al-buzaq da zayun, ana rubuta shi al-busaq da sinun. Amma wanda yake zama fusaha shine da sadun, al-busaq. To shi al-busaq a larabci shine mutum ya toha, ya tohar da miyau ko kuma ya tohar da majina, wannan shine ake cewa al-busaq. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku yana sallah to yana ganawa. Me ganawa? Ganawa shine wato magana ta sirri ko magana a ɓoye tsakaninka da wani, kashi kai magana ƙasa-ƙasa a sirrance tsakaninka da wani shine ganawa. Duk inda aka ce ganawa to magana kenan sirri ce tsakaninka da kai da wanda kake ganawa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qarrabnahu najiyya, mun kusanto da annabi Musa a matsayin wanda muke ganawa da shi. Allah ta'ala ya ce innaman najawa minash shaitan idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan, hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kuntum salata fala yatanajat nani dun al-akhari, idan kun kasance ku uku to kan mutum biyu su gana banda daya. Sai hadisi yace saboda hakan yana bakanta mai da rai, in kuna zaune yana cikin ladabbin majalisi, in ana zaune ku uku to ba daidai bane wasu biyu su gana, shine su zo suna magana a kasa-kasa tsakankanin su, shi baye shi, domin in haka ya faru ko dai yayi zatan wannan mutanen akwai abin da suke kulla masa na makirci, ko kuma yayi zatan wannan mutanen izgiri ne suke bashi sai raina shi, ko kuma ma'ana dai dole sai ya ji wani abu marar dadi, kenan kaga sai sa musulunci ya hana haka nan. Ina cikin irin wannan ma'ana, kuma mutun yayi wani yare kuna zauna ku uku ku bi kun iya yare wanda shi wanga bai iya ba, kai sai ku juya harshe sai ku dora tattaunawa, to wannan duka yana cikin ganawa ba tare da shi ba, bai halatta ba a shari'a ta musulunci. Dan haka yana ganawa da ubangijin shi lokacin da mutun ya tashi sallah, yana ganawa ne da shi da ubangijin shi, dan haka bai kamata ba yayi tohi, kai yayi tohi gaban shi, in ya toha gaban shi to tunda Allah yana fuskanci kenan babu ladabi, babu girmama Allah, babu halartowa da girman Allah a cikin sallar shi. Sannan kai ya toha daman shi saboda akwai mala'ika a daman shi, ko akwai mala'ika wanda Allah ya wakilta a kan shi, yana nan daman shi, kenan in ya toha bangaren mala'ika shi ma nan wurin babu halartowa da girman wato mala'ikun Allah a cikin zuciyar shi, sai dai ina sai dai ya toha hagumkin shi ko karkashin diddigin shi. To malamai sun ce hagumkin shi ko karkashin diddigin shi zai toha idan ba cikin masallaci bane, amma idan cikin masallaci ne to ba zai toha karkashin diddigin shi ba, ba zai toha hagumkin shi ba. Ina zai toha? Idan yana masallaci sai ya samu wani dan kyalle ya toha, in akwai kyalle tare da shi ya jawo shi sai ya toha gare shi, in kuma babu kyalle tare da shi to sai ya nemi rigar shi, ya nemi wani kote kawai ya jawo na rigar shi sai ya toha, sai ya dukunkune. Manzo Allah ya taba tashi ya gwada ma mutane yanda za su yayi tohi a cikin kayan shi, sai ya nadi da sai manzo Allah ya ce ko ya haka, ya nuna mutun yanda za yi cikin sallah. Dan haka ba daidai bane mutun ya toha miyau ko majina a cikin masallaci, kuma ba daidai bane a zo da kwankuna yanda wasu masallataiya suke yi, ko kawai sai a kawo kwankunan majina, ko kuma wani wanda yake da matashin zuciya sai ya amai in ya gane su, ba a kawo waɗannan, saboda masallaci tsarkake shi Allah ya umarni a yi. Fi buyutin azina Allahu an turfa, Allah ta'ala ya yi izini, ya yi umarni akan a ɗaukaka sha'anin masallataiya, a girmama su. Ba ya cikin ɗaukaka su ka kawo kwankon majina ka aje, ka ce hikima ce saboda mutum ya toha na. Ga abin a rubuce cikin littafin musulunci an gayi yanda za a yi, kenan bai kamata ba ka saba ma a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara za a yi, kai ka kawo wani tsari sabo kace a kankuna da ƙasa wannan duk suna magani ba su, dan haka ba kuma sannan kai wannan kawo kankunan ma da ƙasa cikin masallaci a dora tohon miyau da majina ciki, kai ka azza zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da kwanon da za su zubo ma ƙasa su kawo, akwai ba ma tun da kaga ba a yi ba kenan ba a yi kawai ba a yin haka, dan haka haka nan ne ake tohi, amma ba a ɗaya ba ko dai ba cikin masallaci bane kake sallah to sai ka toha ƙarƙashin diddiginka karihi, ko kuma a hagumkinka, ko kuma cikin masallaci ne to sai ka toha a jikinka da kayanka, ko kuma ga wani abu da wanda karshe kana iya fita da shi, shine ake ni ga wani abu wanda karshe in kana da wata leda aljihu ka ɗebo ka toha yayi, wani abu wanda ka iya fita da shi ba za ka bar shi ba a nan masallaci. Manzo Allah sallallahu wata rana da kanshi ya ga tohi, wani ya yi tohi a alƙibla na masallaci, ya tashi ya sa hannun shi ya goge ya ɓata rai, ya hana mutane cewa su daina yin tohi cikin masallaci domin ba ƙaramin laihi bane. To kaga wannan kenan hadisin. To tohi in fa ba cikin sallah bane, malamai suka ce idan ba cikin sallah bane za ka yin tohi shi ma bai kamata ba ka yi a damaka, saboda wannan illa wadda ta sa aka hana cikin sallah, wajen sallan ma akwai ta, wannan mala'ikan yana nan a damaka, babu girmamawa gare shi kenan in zaka iya tohi a dama. Sannan kuma ita dama kullum musulunci yana karantar da cewa ana girmama ta, ba kawo abubuwa na datti da kazamta a bangaren dama sai dai hagu, saboda haka ko ba cikin sallah bane ba in mutun za yayin tohi to kamata ya toha hagumkin shi kar ya toha dama shi, to amma cikin sallah shi dai ne ya yi karfafa saboda hadisi ya faɗe shi karara a cikin sallah. Wa anhu qala kana qiramu li Aishata, daga gare shi Anas da yake nan yardan Allah tabbata a gare shi, yace kana qiramu li Aishata, ya kasance wani labule na Aisha satarat bihi janiba baitiha, ta sitirce wani gehen ɗakin ta da shi. Faqala laha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace mata, amiti anna qiramaki hada, kiyaye mamu wannan labulan naki. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ribu li fi salati, lalle wato zana zanan shi basu gushe ba suna bujuro mana a cikin sallata. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaice shi. To wannan hadisin na Anas shi kana bada labarin cewa Aisha ta suturce wani bangare na ɗakin ta da wani labule. Wasu malamai suna ganin ƴar tagace haka ta yi ma ɗan labule a cikin ɗakin. To ta yi labulen, sai zama shi labulen da ta sanya yana da zane. Akwai zane na hotuna ko kuma wato wasu zane a jikin labulen. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yazo yayi sallah sai wato ya kalli wannan zanen. Dalilin haka ko da ya gama sallan shi sai ya ce ma Aisha, wannan labulen ta yaye shi, ta ɗebe shi, saboda zanen da ke jikin shi ya dora bujuro wa Manzo Allah sallallahu alaihi cikin sallah. Kaga kenan me wannan hadisi yake karantar da mu, yana cikin abin da zai taimaka ma mutum wajen samun khushu'i cikin sallah. Kar ya zamo wato a gaban alƙiblan shi inda yake fuskanta akwai wani zane ko wani rubutu ko wani abu. Shi yasa ba daidai bane mutum ya zo da riga wadda take da rubutu daga baya, kawai ka zo ka shiga sawun gaba ka bar na baya da tilawa. Domin idan ya zama na rigarka akwai wani rubutu sai ka shiga gaba, to yanzu shi na baya karantawa za a, in larabci ne ya iya karanta da larabci ka san ya shi ƙira'a, in kuma wato turanci ne ya iya karanta da turanci ka san ya shi lakacirko cikin sallah. Haka wani mutum yana cikin sallah kaje ya karanto wani sunan wani arne ko ya karanto wata operation ta wani wuri ko ya karanta, haka mutane ke zuwa da riguna masu zane daban-daban. To wannan kuskure ne, domin saboda kana bata ma al'umman musulmi khushu'in su cikin sallah. Mutum ya kalla ya karanta kaga khushu'i ya tahi, in kuma bai tahi ma gaba ɗaya ba to ya tawaya. Saboda haka bai dace ba musulmi ya dora shugawa da kaya masu ɗaukar hankali. Wannan kuma ba sai mai zane ba ko mai hoto a ko mai rubutu, ko da wadda za ta ɗauki hankali ne, ka tabbatar da gari ga taka in ka zo ka kabar da sallah wanda zai ta kallanta. To bai kamata ka zo da ita ba a masallaci. Kuma wannan hadisin shi ma hujja ce akan cewa masallatayya, masallatayya irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yi, to ba a san a yi zane cikinsu. Ko da da fancir ne kawai a yi kalolin fancir a sa kala uku ko kala huɗu a ba a su, kawai a bar su masallatayya, babu wani zane a jikinsu, babu wani zane. Duk abinda za a sanyawa na zane ko na kwalliya ko kuma na rubutu, a san su rubuta sunan Allah suke can a mihrabi wajen alƙibla, sai a rubuta Allahu, wasu kuma sai su rubuta ayatul kursiyyi duka, wasu kuma sai su rubuta Allahu kuma su rubuta Muhammadur Rasulullah, wasu kuma sai su rubuta wa annal masajida lillahi. Duka kuskure ne, ba daidai bane. Ba a san a rubuta komai cikin masallaci, domin wannan rubutun zane ne wanda zai iya shagaltar da mai sallah, ba daidai bane ba. To haka haka ma duk abu ko da wata takarda za a kawo ko wani abu wanda za a liƙa wanda yana ɗauke da wani rubutu, ko kuma irin zikirin nan na sallah mai sallah, ko sai ga an zo an liƙa shi, wannan masallatayyan masu kiyayewa kenan, sai ga babu komai ciki. Amma dai akwai takarda babba wadda ke da kai zikirorin sallah mai sallah, wasu kuma a gaba za su ada takarda babba wadda suka tsara lokutan sallah a ciki. Duka wannan yana shagartar da mai sallah, kuma babu inda aka ce ka yi shi, dan haka kuskure ne yin shi. Barin masallaci haka nan mutum ya zo da wankakkar zuciyar shi, ya zama Allah ne kawai a zuciyar shi, haka aka hizo. Amma duk abin da zaka kawo ka aji wanda ya iya daukar hankalin mai sallah, to ba daidai bane. Isa Baihani yace, ammal masajidu fahiyal yawma amiratun ka annaha min usuril fursi war rumi, tara ala albabi wal mihrabi zakhrafatan tulhika an kulli mafhumin, tulhika an kulli mantuqin wa mafhumin, idza ra'aita sufufan fi masajidina famin faqirin wa miskinin wa mahrumi wala yusalli biha illa mu'adhdhinuha aw al-imamu walakin duna ma'mumi. Yace amma masallatayya, bayan ya faɗi hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka nuna an hana mutum ya kawo wasu ababe masu daukar hankali cikin masallatayya sai yace ammal masajid fahiyal yawma amiratun, amma yau masallatayya mu sun waye gari ana raya su da kalliya da kawa da ababe wanda ba haka Allah yace ba. Ka annaha min usulul fursi war rum, yace kai ka ce benan farisawa ne ko na rumawa, yanda ake tsayawa mutum ka ga yana ta kashe kudi yana masallaci kalliya kamar dakin amarya. To karshe sai zama kuma wannan watakila ba lada zai samu ba, sai dai zama akasin haka domin ya shakaltar da masu sallah da kallakallan wasu ababe wanda babu inda aka ce a kawo su cikin masallaci. Yace haka za ka gani masallatayya ayo tara alal babi wal mihrabi zakhrafatan, a bakin kofar masallaci yace da cikin masallaci za ka ga wata kulliya tulhika an kulli mantuqin wa mafhumi, za ta shakaltar da kai game da duk abinda ake gani in ana tilawa kai ba ta tilawa kake ba, kana can kana tilawa wani abu ko kana kallon wani abu. Don haka kenan wannan hadisin hujja ne akan cewa duk abin da zai shagaltar da mutum a gaban sallan shi ya kamata ya janye shi. Wattafaqa ala hadithihima fi qissati anbijaniyati abi jahmi wa fihi fa innaha alhatni an salati, kuma Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi ala hadithiha akan hadisin Aisha fi qissati anbijaniyati abi jahmi, a cikin kissa ta wato babbar riga ta Abu Jahm, wa fihi a cikin hadisin fa innaha alhatni an salati, lalle ne ita ta shagaltar da ni daga sallah. Wato yanda hadisin yake na kissar anbijaniya ta Abu Jahm shine Abu Jahm ya ba da kyautar wata babbar riga ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zamana ita wannan rigar tana da zani, tana da zani a jikinta, tana da zane-zane. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ta ita sau daya, sai ga cikin sallar ya kalli zanan, to ko da ya sallame sai ya tattare rigar sai ya ce aje a kai ma Abu Jahm rigar shi. To ka san manzo Allah yana da kyawawan dabi'u, ba yayyuwa ka wato mutun ya mai kyauta ya ce ba ya amsa, ka karshe ya bar mutun da tunane-tunane ko da zugi a cikin zuciyar shi. To manzo Allah bai yi haka ba, sai ya ce a maida ma Abu Jahm rigar shi amma a amso mani anbijaniyar shi. Anbijaniya ita kuma riga ce wadda take lahiya lau, ba ta da wani zani a jikinta. To shi yasa kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a maida wannan riga wadda take da zani, amma a ce ma Abu Jahm ya bar shi anbijaniya ita da ba ta da zanin komi. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son a maida mai zani a bar shi wadda ba ta da zani, sai ya ce a faɗa mai saboda ta shagaltar da ni a cikin sallata. To kaga manzo Allah ya mai bayani. To haka manzo Allah yake, duk abinda zai bar ma wani abu wani radadi a zuciya manzo Allah yana kiyaye shi. Ka duba lokacin da Abu Qatada radiyallahu anhu yaje ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautan nama, kyautan nama ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya maida mai yace a haya juya, sai manzo Allah yace zo ya ka abinda yasa ka ji na ce ba ni karba baƙin amsar kyautar ka bane ne, yace ina cikin aikin hajji, kai kuma wannan naman na farauta ne, wanda yake cikin aikin hajji kuma bai halatta gare shi bai ci naman farauta. Kaiki nan manzo Allah ya mai bayani ko, to haka ake son mu'amala mai kyau. Duk in kakka bar wani abu da duhu, dan da mutun ya bar duhu aka zarge shi to laihinka ne. Duk abinda kaga za a zarge ka akan shi kuma ka iya yin bayani to kai bayani mana. Duk abinda za a zarge ka ko amma wata mummunar fahimta kuma bayani yana iya wanke wannan matsale to kai bayani, tunda ba kurma bane kai. Kashi to kakko ka kaza kaza ne, kakko ganin da sabon moto kuma an san ana baka kudi a jiya, kuma ganka da sabon moto ko eh kai bayani, to kakko ganin da sabon moto gashi gashi yanda aka yi. Na'am. Wa an Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilayhim, rawahu Muslim. Wannan hadisin na Jabir dan Samura yadan Allah ta tabbata a gare shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace haqiqa mutanen da suke daga idanunsu a sama suke daga ganinsu sama fi as-salati a cikin sallah su daina aula tarji'u ilaihim, ko kuma kar wannan ganin nasu ya dawo masu, rawahu Muslim. Wannan hadisin shi ma yana nuna yana cikin abin da ke rage khushu'i ko ya tafiyar da khushu'i mutun ya dauka ganin shi sama, kenan an hisan wanda yake sallah ya dora kallon wajen sujjadar shi kar ya zama ya daga nan sama, ba ana nihin sama wajen sama, ko da saman rihin masallacin da kake ci duka sama ne, ma'ana a sama nan wurin kai tsaye ba sama take nihi ba ta ɗaya ko ta biyu, ba wannan zancen bane, zancen as-sama ne wanda yake nihin sama, kamar yanda ayat al-Qur'ani ta ce man kana yadhunnu allan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama'i. Kaga ba can sama ake nihi ba ko sama'i dai ta kawo ga wanda hannunka ke iya tabuwa, idan sai ka falyamdud bi sababin ila as-sama'. To haka manan wurin sai wato waɗanda suke daga gannan su a sama a cikin sallah su dena ko kuma kar su dawo musu, kaga ko kar su dawo musu kenan fata ne ko. To hatan kuma akwai hatsari, yana nuna girman fuskuren wanda zai dora daga wato ganin shi a sama lokacin da yake cikin sallah. Walahu an Aisha radhiyallahu anha qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul la salata bi hadrati ta'amin wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Walahu kuma muslimi yana da riwaya an Aisha daga Aisha radhiyallahu anha yaddan Allah ta tabbata a gare ta qalat ta'ati sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la salata babu sallah bi hadarati ta'amin tare da halartowar abinci, ana in abinci ya halarto shikenan babu sallah. To me ake nihi da babu sallah, an kore ta babu? To dama kaba yanda muka shagali cewa ka'ida wajen malamai shine suna cewa wato annafi lil kamali thumma siha, annafi lil wujudi thumma siha thumma al kamal far'ayan ar rutba, suka ce annafi lil wujud duk in kaga korewa a cikin nassi na shari'a to wannan korewai lil wujud tana kore samuwar abu ne, in kaga ka kore samuwar shi kaga a akwai shi to sai ka zo ga nabi thumma siha sannan kore ingancin abu, kenan in bai hau ba wajen kore samuwar abu to sai ya hau wajen kore ingancin abu, in kuma nan ma bai hau ba abin ingantacce ne har yanzu to nafil kamalin kenan kore kamalar abin ne, cikan shi ne aka kore. Da haka nan wannan kore wai da aka ce la salata bi hadarati ta'amin nan wurin kenan ba nafil wujudu bane, dan tana yiwa wani a kawo abincin kuma yayi sallah, kenan kaga ba nafil wujudu bane, sai dai ya zamanto nafil kamal, nafiul kamal kuma ba nafiul sihha bane, dan baka cewa duk wanda ya ci abinci an kawo, duk wanda aka kawo abinci yayi sallah, sallar shi bata yi ba, baka cewa haka, sai dai ya ce sallar shi bata kammala ba, ba kammalallar sallah bace. Dan haka wannan korewai korewar kamala ce, la salata kamilatan bi hadarati ta'amin wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan, ana babu sallah cikakka a lokacin da abinci ya halarto ko kuma lokacin wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan ko kuma mutum wato bayan gari da bawali suna matsar shi, shine yudafi'uhu al-akhbathan. Al-akhbathan wato musanna ne na al-akhbath, al-akhbath wato shine gaidi ko kuma bawali, kana wannan ana ce mai al-akhbath. To aka ce wallahu yudafi'uhu al-akhbathan shine mutum yayi sallah yana haqin ko yana haqib, a larabci in mutum yana jin bayan gari ya mace shi ana ce mashi haqibu, haqibu, in kuma bawali ne yake ji haqinu ake ce mashi da nunu, a ce haqinul lil bawl haqibul lil gha'ib. Haka haqib shine wanda ya takura da bayan gari, haqin shine wanda ya takura da bawali. Hadisin yana nihin kenan bai kamata ba mutum yayi sallah lokacin da aka kawo abinci, wannan bayani akan shi ya gabata ko, sai dai bambancin shi da wancan wanda ya gabata, shi wancan ya ce sallar magariba, shi kuma wanga ya nuna kawai koma wace irin sallah ce, ba sai magariba ba ko azhar ko al'asr ko magariba ko isha'i ko asuba, la salata kai tsaye. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan ko kuma lokacin da mutum yake mace da bawali da bayan gari, kenan bai kamata ba bawali ya mace ka ka ce to bari in yi maza in gama sallar nan, ko kuma dan gudun ka alwallanka ta kare ka ce bari ka yi maza kai, kenan ko da mutum ya yi alwalla sai ya ji yana jin bawali ko kuma bayan gari, to abin da ya zama daidai shine mutum ya je ya yi huta sai ya sake alwallan shi, kuma ko da yin zai tsaida ka har a gama sallah to ka zo kai sallar nan cikin nutsuwa kai kadai tahi alheri gare ka akan ka zo cikin jama'a kana tadadadan kafa, nan zo ne in yabo haka na tadaga kafa ya daga wannan ya daga wannan yana mammaidawa a takure, saboda kuma ba banga yanda za a yi ba mutun ya samu kushuyi da wannan hali go, bayan gari da bawali idan ya mace mutum ba zancen khushu'i, saboda ba ma ya tuna wani cewa sallah ce yake halarto girman Allah, kawai yanzu abin da yake tunawa shine wannan limamin yake dukawa,
da yake yin maza ya kare sallan nan kare kenan an samu tangarda in zaman ka kai gaba ɗaya tunaninka ya koma akan ai sauri a sallami in kuma kai kake ja to kaga kai ma ba za ka kyauta ta ba wajen sallan nan taka to shi yasa aka hana to malamai sun kiyasta wannan da cewa ko da ma mutum wato yana jin iska ne ya kamata ya huddo shi idan kana jin takura cewa kana son ka huddo iska to bai kamata ba ka zo ka kabarta sallah ka bai ka fitar da shi ka huta ka je ka saki alwala shi kenan ko cikin ka ya mummurda ka ji alamun wato wani abu yana son ya huto to in dai baka riga ka shiga sallah ba kawai abin da yake mahihici shine ka fitar da shi ka je ka saki alwala domin ka samu natsuwa cikin sallah wannan duka ya nuna mu cewa ana son musulmi duk wani abin da zai hana shi samun khushu'i da natsuwa da ganin girman Allah cikin sallah to kar ya yarda ya zo da shi sai sa kaga wani hadisi ma yace in kaga an tada sallah ka zo a cikin natsuwa kar ka zo kana gaugawa abu da in ka zo a gaggaucen nan to yanzu da ka kabarta sallah zaka tsaya wa shasheka zaka tsaya kana huci kana shasheka saboda ka sha wahalar gudun da kayo to ita kuma sallah cikin natsuwa ake so da khushu'i da girmama Allah lokacin da ka zo kuma sannan ina girmamawa ga wanda ya tabko da gudu ya rugo ya shi bai ma san kabbara a duke ta ba ko a tsaye ko ko yayi wani ma kabbara ba ma yi kawai dukawa yake in ya taho to ka zo cikin natsuwa ka samu wani kaso cikin sallai ka rama wani kaso yahi alheri gare ka akan kawai kayo gudu ka taho kana huci karshe ka taho wata kila kai bi babu ka rasa khushu'i gaba ɗaya cikin sallai وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان دقى أبو هريرة يدن الله تثبت أغريشي للي النبي صيرا دأمنج الله تثبت أغريشي ياتي هما دقى شيطاني فإذا تثاؤب أحدكم إذن أيام كزايا ين هما فليكظم ما استطاع تو يريهي والغدن إيا وشي يرمجي تا والغدن إيا وشي رواه مسلم والترمذي وزاد كما يكارا في الصلاة أتكين صلى to wannan shine ladabin hamma ko a cikin sallah ko a wajen sallah idan musulmi zai yi hamma ya rihi bakin shi ita hamma tana zuwa ne daga shedan kamar yanda hadisi yace at-tasa'ub minash shaitan kenan shedan ne yake zuwa ya sanya mutum yayi hamma sannan hamma tana samuwa ne sanadiyar gajiya idan mutum ya gaji ko yana da kasala a jikin shi yana da ragwanci yana jin rauni a jikin shi ko kuma in ya gaji to wannan gajiya ita take zama sanadiyar wato wannan hammai ta dora zoma mutum to a cikin sallah kuma yana cikin wato aikin da shedan yake yi saboda shedan ba rago bane ba zaune yake ba ko wani lokaci yana da ayyukan shi wanda yake gudanarwa to shi cikin sallah yana cikin manya-manyan ayyukan shi yazo ya dora sanya ka hamma saboda yanzu ya san ya san da ya sanya ka wannan hammai to shikenan yayi nasara yanzu wani nau'i na khushu'in ka ya tawaya a cikin sallan ka to saboda haka manzo Allah sallam yace idan mutum ya zo yin hamman nan ga mahita kawai ya rihe bakin shi yanda ba zai ba shi dan damar ya ci nasara ba dan shi shedan in kai hamma ka bude bakin ka to kawai yayi nasara musamman ma idan baka rihe ba kai baka yi kokarin hana hamma hutawa ba kuma baka rihe ba to yanzu sai ka ga wani sauti ya biyo baya ko wani dan bayani ko sai ka ji mutum ya wasu ɗan magana cewa cikin sallah da mutum ya yi haka nan shikenan shedan ya yi galaba a kan shi ya yi nasara to amma in ka rumce bai fito ba abinda shedan yake sanya sama cikin sallah kayirin jayi a kan shi bai faru ba ya sama wani abu wanda zai sa kamar ka hudda wasu haruffa ko ka faɗi wani abu a cikin hammanka to yanzu ka rumce bakin ka hana labban budewa balle wani abu ya fito shikenan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da musulmai cewa idan mutum ya hamma ya sa hannun shi ya rihi wannan shine karshen wannan babin na al-khushu'i fi salah sai babi na gaba a karatu na gaba idan Allah ta'ala ya nuna mun zamu tashi akan shi babul masajid abinda mun karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu sunna mun sun jara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين